Ilimi mabuɗin rayuwa. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawarmu ta musamman da matashi Ibrahim Wambai, wanda ya kammala karatun shi a fannin sanin yadda ake tuka jiragen sama da kuma gyaransu. Ya yi mana bayanai dangane da yadda karatun shi ya gudana da kuma irin alfanu da karatun shi zai kawo ma ci gaban tattalin arzikin ƙasa, musamman a ƙasa irin Najeriya.
Da farko dai, sunana Ibrahim Wambai, na haifafen jihar Zamfara ne, Gusau. Ina karatu a Turkiya.
To, za mu so mu san me kake karanta, Mallam Ibrahim?
Ina karatun flight training plus aeronautical engineering.
To, wata yadda ake sarrafa jirgin sama kenan?
Yadda ake tuka jirgi da kuma yadda ake sarrafa shi, ake gyara shi, karatun da nake yi.
To, Mallam Ibrahim, menene ya baka sha'awa ka fara koko ka ji kana son ka yi karatu a fannin da ya shafi jirgin sama, madadin a ce ka yi karatun aikin likitanci ko kuma karatun wani abu na daban?
Ni dai tun da na tashi a rayuwa na, gaskiya ina son in gani ina tafiye-tafiye, sannan kuma tukin jirgi na ɗaya daga cikin abin da ke bani sha'awa. A tun ina yaro ne ke son tukin jirgi, sai ga shi ashe zan zama pilot din.
To, yanzu gashi ana ƴan kwanaki kamun a ainihin tabbatar da kai a matsayin cikakken matukin jirgin sama. Ya kake ji da kuma ya ka kalli wannan karatu da ka gudanar, ya kake ganin shi?
Gaskiya ina godiya ga Allah, gaskiya na ji daɗi sosai da Allah ya nuna min. Na yi shekara huɗu har na zama pilot, na anshi license, ina kuma za a anshi degree na kan engineering a aeronautical engineering.